رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. wannan zai zama littafin mu na biyu, shine al-azkar an-nawawiyya, kuma majalisi na 246. muna cikin babu ta'ziyati, har yanzu kusan za mu shiga wani sabon fasali a dai cikin babu fasalun fasali kin isharati ila ba'd ma jara min at-ta'un fi al-islam. al-imam an-nawawi zai mana ishara, zai mana hannunka mai sanda, zai nuna mana wasu daga cikin annoba, nau'ukan annoba, wasu annoba, annobobi da suka afku a cikin musulunci. bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wace annoba da annoba ne, annoba ce suka afku a cikin daular musulunci? الطاعون da alwaba. malamai sun tattauna akan bambancin da ke tsakanin su. da yawan malamai sun tafi akan cewa bainahuma umumun wa khusus, ahaduhuma am wal akharu khas. daya lafazi ne ga manne, daya shi kuma lafazi ne ke bantacce. القاضي إياض الشرح مسلم ومع الإمام ابن حجر رحمه الله يا من جايد دم جنة سأتشي لتافن سبذل الماعون في فضل الطاعون يتشي الوباء أعم من الطاعون. الوباء أعم من الطاعون لفظ الوباء ya fi gamewa fiye da al-ta'un. faka anna al-ta'una nau'un min al-waba'i, kamar an ce al-ta'un to wani nau'i ne a cikin waba'i. shi kuma al-waba marḍun 'aam yaqtulu al-kathīrī 'alā khilāfi al-maghḍi al-'ādī. idan an ce al-waba'u maghadun a ciwo ne da yake zuwa ya gane, yaqtulul kathirin ala khilafi al-maghadil adi, yana kashe dimbin mutane masu yawa sabanin ciwo na al'ada. yanzu za a ce wane yana zazzabi, wane yana zazzabi a unguwa kaza, wane yana zazzabi a unguwa kaza, duk suna zazzabi. amma dai ba za a zo a ce ai duk kowa na zazzabin nan ba, ko kuma a ce ana jin tsoron zazzabin nan fa zai shafi kowa, kuma wannan zazzabin ya zama sanadiyar mutane. to kaga sai idan ya zama lata, ko ya zama akwai ɗaya menene ebola, Allah shi kyauta, to kaga yin wannan ya zama waba'i. shi kuma at-ta'an, at-ta'un daga at-ta'anu ne, daga suka ne, daga suka ne. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wahzul jinn, shaidanu ne na aljanu suke cikan mutum. asali dabbobi raƙuma suke fara yin ta'un ɗin a tarihi, yana fito musu a nan a wuyansu, sai a ce garce guda raƙuma 30 sun mutu a lokaci ɗaya. Allah ya saukar da shi ga mutane banu Isra'il waɗanda suke kafinmu domin ya zama bala'i a gare su, mu kuma sai Allah ya ɗauke shi a matsayin in Allah ya jarrabe mu da ta'un, Allah shi kyauta sosai ya zama rahama, domin Allah ya ɗauki wasu ya gafarta musu ya karɓe su a matsayin shahidai, waɗanda kuma Allah bai ƙaddara za su yi shahada ba suka yi ciwon suka warke sun jure to sai su samu lada kaga rahma ce to wannan a taƙaice kenan shine at-ta'un da kuma bambancin sa da al-waba'u to sunan at-ta'un din ya ci shahara saboda an ga ciwon ya rufa zuwa kusan kala daya daga baya sai sunan al-waba ma yana neman ya bata sai dai sunan at-ta'un din kuma ba aiki sallallahu alaihi wasallama da yazo sai ya fade shi da wannan kamar hadisin muslim at-ta'un shahadatu li kulli muslim sannan manzo sai ya lissafa yace wal mat'un al-mat'un shine ay man asabahu at-ta'un famata li ajlihi yana cikin asbabu shahada yana cikin sabubban da suke jawo a ce mutum ana masa fatan yayi shahada to shine nan al-imam an-nawawi rahimahu Allah zai bude mana zai rufe mana wannan babu ta'ziya da wannan fasalin zai lissafo mana wasu daga cikin annobobi da suka afku a tarihin musulunci ba su kenan ba yace fil isharati ila ba'd ma jara min at-ta'un fil islam zani hannanka ne sanda mu dan yi nuni mu shafa mu ambaci wasu daga cikin annobobi da suka afku bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal maqsud to me alaƙar wannan ambatan na annoba da kuma babun ta'ziya shine sai ce wal maqsud bi dhikrihi huna manufar ambatan annoba da ta afku a cikin al'umma at-tatabbu shine yin juriya yi wa kai ta'ziya kaga wannan ta'ziyatul amma kenan yi wa kai ta'ziya juriya a jure a matsawa kai ko da annobar ta zo wal iyazu billah Allah ya tsare to ta taba afkuwa walau la kasratul bakin qabli ala ikhwanihim laqataltu nafsi in ja al khamsa sai idan ka karanta kaga ba kai kade musiba ta taba afkawa ba to wannan ma yana zama ne yana zama mutum tasmiya shine suke cin shi a ta'addi kallalla shi zuciyarka ta hanyar ba ni wannan abin ya taba afkawa ba a shekafina haka ta taba faruwa duk da dan adam yana da wata dabi'a kamar da al-Imam al-Maqrizi yake fadi a cikin littafinsa ighasatul ummati bi ghashfi al-gumma a muqaddimar sai yake cewa dabi'ar mutane ita ce duk lokacin da wani abu ya faru sabo suka ganshi yanzu yake faruwa sai su ce ba a taba irin shi ba kuma ko da mutum ne fa abin ya faru da shi sai ce ai ban taba shiga tashin hankali irin wannan ba alhali ya shiga waɗanda suka ninninka wanda yake ciki amma yanzu wanda yake ciki ya fi girmama shi fiye da wanda ya gabata to shi yasa shi kan shi Imam al-Maqrizi ya rubuta wannan littafin nasa idratatul ummati bi ghashfil gumma ya rubuta littafin tarihin yunwa ne da aka yi a duniya ya kawo tarihin yunwa na ukan yunwar da suka afku a cikin al'umma mara daɗi ya faru tun daga tsufana abinda aka rubuta wanda aka ji kunne ya girma kaka tun daga tsufan bayan an yi tsufan kai tun kafin tsufan zamanin annabi adam alaihi salam aka zo zamanin annabi nuhu bayan tsufan haka ya taho da silsila mutajaniya har zuwa zamanin sa ƙarni na 9 Imam al-Maqrizi mu'asirin Ibn Hajar dukkanin su sun rayu a ƙarni na 9 suna cin al-ayanu tasi'a to shine ya rubuta wannan littafin nasa in ka karanta zaka ga abubuwan ban mamaki wasu abubuwan ana faɗa sai ka ji kamar ƙarya ake amma kafin Imam al-Maqrizi manyan malaman tarihi muhaqqiqai sun rubuta a cikin littafansu irin su Az-Zahabi misali الإمام الذهبي يفدى أتشن يوم ودتا أبكو أمسا الشيكرة تدري هدو إذا همتن ده هدو زوا همتن ده دير زوا همتن ده شد باين هجرة تاع النبي صلى الله عليه وسلم أقي وتئرن يوم أمسا يوم ودى إياي سكر إقامة أعنس سنة شي هو سي تبجد أبايا سي صحاد إذا إتدى ثورا سي أتش a cinye shi wannan ba zai hana wanda aka ci daya da shi ba yau gobe ya zama shi za a bige a cinye hajin ana fada wa mutane wannan zai su gane kukan da suke wannan zubin kuka ne na rashin godiyar Allah duk da mutane ba sa son a fada haka akwai damuwa to amma a riƙa tuno baya Allah shi kyauta to sun wa haka waɗannan attawa'in din kuma suna da alaka da juna da wuya ayi wata annoba to baka ga yunwa ta biyo ta ba da wuya kaga an yi yunwa annoba ba ta biyo ta ba domin annobar da ta faru a Masar abin nan wannan yunwa da ta faru a Masar to mutane ta rika mutuwa bayan ta akai ruwan sama da aka yi ruwan sama wari mutane suka rike gawawwaki to wannan wari na gawawwaki to shi kuma sai annoba ta fansama sauran waɗanda suke da rai to su kuma sai ga annoba so da kayunwa ta ci tata ta bar wasu annoba kuma ta zo ta ƙara ta wasu so da wanda bai mutu a waɗannan shekarun ta sanadiyar yunwa ba a tsakanin Masar da Biladush Sham to zai mutu sakamako ya mutu saboda annoba Allah shi kyauta to shine al-Imamu An-Nawawi nan zai faɗa mana domin mutuno in mun ga wani abu da ya faru da mu wal iyazu billah Allah 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 Allahumma inna nas'aluka as-salama wal afiya eh to in mutun ya ga haka ta faru ya tuno da tarihi ya taba faruwa ninkin ba ninkin fiye da shi halin da yake ciki to kaga wannan zai sa shi ya koma ga Allah kuma ya gode wa Allah cewa ashe musibar shi ba babba bace musibar shi karama ce an yi wata babbar musiba ta tashin hankali a baya to shine sai ce huna wal maqsud bi dhikrihi huna at-takabbur wal haml ala at-ta'assi kuma a dauki mutane a dora su akan lallashi junansu ta hanyar koyi da waɗanda suka gabace su shine ta'assi wa anna musibatal insani qalilatun sannan mutun zai fahimci cewa musibar da ta afku da shi yar kadan ce bin nisbati ila ma jara qablahu idan ya danganta musibar ta ye gware ye au da musibar waɗanda suka gabace shi mutun ne targade yana tatwatsal-watsal yana kuka yana ihu an ce za a kira mai dauri ya duba shi sai ihu yake shike nan sai aka ce ai mai daurin nan ba zai zo ba sai dai a dauke shi a kai shi a mashin aka dauke shi aka kai shi a mashin sai ihu yake ya rike hannu yana wayo wayo yana ihu yana zuwa kai sai ya ga wani kafa shi ta balle ba ba ta nan kawai yanzu me zai kaga walau la kasratul bakin hawli ala ikhwanihim la qataltu nafsi kila qala abu al-hasan al-madaini a cikin malaman da suka ambaci tarihin annoba akwai al-imam abu al-hasan al-madaini wanda mun fade shi rannan a karatun baya ali ibn muhammad ibn abdullah abu al-hasan al-madaini malamin tarihi ne babban malamin tarihi ne ya rasu 224 sanin da zamani ɗaya suka rasu da al-imam abu ubaid al-qasim ibn sallam to yake cewa kanat at-tawa'in al-mashhuratu al-izam fi al-islam khamsatan manyan annobobi da suka afku a tarihin musulunci guda biyar ne amma zai ambaci shida shahararrun annobobi da aka yi makin su aka san su tarihi ya aje su a zamanin zuwa ƙarshen zamanin sa abin da ya gani biyar ne. Mutumin da ya rasu 224 abubuwan da suka faru yau shekara 1000 kenan da 200 da wani abu baya duniyan nan. Kaga iyakar zamanin shi kenan. Yana nufin daga aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zuwa zamanin sa. Shi kuma ya gama rayuwarsa 224. Shi yasa sai ce biyar. Na farko ta'unu shi rawayhi bil mada'in fi ahdi rasulillahi sallallahu sanata 60 min al-hijrati. Akwai annobar da ta afku a Iraki a garin Mada'in, kare garin su kenan, domin shi al-Mada'in Abu al-Hasan al-Mada'in. To akwai annobar da aka kira ta da ta'unu shi rawayhi. Wannan annobar ta afku ne a Iraki a garin Mada'in a zamanin ma'aiki sallama, a lokacin lam tuftahi al-Iraq ba'd. Iraq ma ba kafirci ake, suna tun suna bautar wutarsu. Domin an bude Iraki ne zamanin Sayyidina Umar. Kun ga bayan baka so manzo sama da dadewa da yan shi da shekaru. To shine wannan annoba ita ce ta farko da musulunci ya jita an fada, duk da ba a cikin hududin Islam ta afku ba. Ba a cikin iyakokin musulunci ta afku ba. Domin Mada'in gari ne daga cikin garuruwan Iraki. A lokacin kuma Iraki ba a ji an bude ta ba. Suna ƙarƙashin daular Farisai masu bautar wuta. Shekara ta 6, kaga shekarar da aka yi sulhu Hudaybiya ke. To wannan annobar ita ce ta farko da aka ji ta kuma ta girmama. Sun matsa'unu amawai. Ba a sake samun wata annoba ga gagarima ba sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rasuwar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da a cikin mulki a cikin khalifancin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a shekara ta 18 bayan hijira. Fi zamani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a zamanin sayyidina Umar kana da sha, wannan annobar ta afku ne a garin sha. Allah ya jarabi musulmai a wannan shekara tsakanin shekara ta 17 zuwa shekara ta 18 har ya zama karin magana ana cewa da'unun bishar waju'un bil madinati ko waqahtun bil madina. Ga annoba a biladi sham, sannan kuma ga fari a garin Madina. Mata fihi 25,000 a wannan annoban an yi lissafi mutane 25,000 suka mutu. Mutum 25,000 a biladi sham fa kawai ba. Kaga wannan ba karamar annoba ba ce. Ita kuma abin da yake faruwa kamar yadda malamanta, kamar yadda Imam Zahabi yake faɗa, shi kawai mutum yana zaune ne kawai sai ya ji kawai cak an cike shi a jikin shi, kamar an sa mai irin ya alluran nan ta wanda yanzu za a ɗibi jinin mutum na tef cak haka. To daga nan kawai sai ta riƙa wawace jikinsa, tana cin jikinsa har ya kai wa matsayin da tsokar jikin shi za ta riƙa zagwanyewa. Kaga kamar kansa kenan. To shi yasa aka ce wahdul jin, ai aljanune suke cakan mutum. Summa ta'unun fi zaman ibn Zubayr, daga nan sai aka samu annoba ta uku a lokacin da Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma ya zama khalifa a garuruwa manya-manya guda uku, Makka da Madina da Ta'if sai kuma wani yanki na Iraki. Fi Shawwalin, a watan Shawwal sanata 69 shekara ta 69 bayan hijira aka samu annoba. Mata fi salatati ayyamin, kwana uku aka yi ana wannan annobar, mutanen da suka mutu a cikin kwanaki uku. Fi kulli yawmin 70,000, kowace rana sai da mutum 70,000 suka mutu. 70,000 su uku nawa kenan? 200,000 a cikin kwanaki uku. Duka korona nawa ta ci? Korona da bamu gane kanta ba ma. amma da ka firgice ba wanda bai firgice ba. Malamai suka rika fito da fatawoyi kawai, gwamnati ta suka rika sa dokoki da aka firgice la aqila, ya zama kamar ba mai hankali. Wani ma matakin da aka dauka kamar shi ne zai haba kama annoba, an ce ba a san a hadu ko ba daga ciki ba har da shi ko kun manta tarihun ne kari, an ce ba a san haduwar mutane. To kuma sai aka ce ka a fita, wani matar shi daya, yayan shi takwas, ɗakin su ciki da falo suke da shi, dama in ba annobar kowa kuma sai ya tafi, wani ya je kwana a kofar gida, wani ya kwana a masallaci, wani ya kwana shi kenan. To yanzu kuma an ce duk su tattara a wannan ɗakin ciki da falo, to yana ciwo zai warke. Yara matasa an ce ka aje ko ina, ba makaranta, ba wajen aiki, a wasu wuraren har zuwa ake ana bin site inda ake gini, in aka ga magina a kama su a tattara su. To sai aka tattara su a filin kwallo, an ce ba a san hada a sallah, aka ce a samar da tazara. Shi kenan sai kuma su yara matasa kawai sai gansu kuma sun zo sun haɗe ana ta buga kwallo, kuma a yi zufa a shashafi juna, haka abin wani iri dai. To Allah kada ya maimaita mana wannan musiba. To kun ji mutum 210,000 suka mutu a kwana uku a wannan annobar ta zamanin sayyiduna Abdullah ibn Zubayr. Allah shi kyauta, shekara ta 69 bayan hijira. Mata fihi li Anas ibn Malik 83 ibnan, a wannan shekara, a wannan annobar, ya'ya da jikokin Anas Allah ya bashi zuriya mai yawa, sai da ya rufe guda 83 shi kadai, Anas ibn Malik. Kun san an ce ya rufe ya'ya 120 tsakanin ya'ya da jikoki, saboda manzon sama ya masa addu'a ya ce Allahumma barik lahu fi malihi wa waladihi, saboda ka yana da zuriya mai yawa. Diyarta Aminatu bintu Anas ta ce babanmu tsakanin ya'ya da jikoki ya rufe 120, to a wannan annobar tsakanin ya'ya da jikoki guda 83 ya rasa. Anas radiyallahu anhu khadimin manzon Allah sallar sama, wakila 73 ibnan, wasu kuma suka ce 73 ne. Wa mata li Abdurrahman ibn Abi Bakrata, sannan alkali Abdurrahman ibn Abi Bakra Nufay ibn al-Harith babansa kenan, to shi kuma sai da ƴaƴansa 40 ibnan, ƴaƴansa 40 suka mutu tsakanin ƴaƴa da jikoki nan ake nufi. To wannan ita ce ta uku. Thumma ta'unul fatayati, sai kuma wata annoba da aka kira ta annobar ƴan mata. Al-Imam ibn Hajar a cikin Badrul Ma'un yace saboda annobar ta fara bayyana ne ga yara matasa mata, ƴan mata su suka fara ciwon, ƴan mata suka fara mutuwa, shi yasa sai aka kira ta ta'unu al-fatayati. Fi Shawwali sanati 87, a watan Shawwal din shekara ta 87 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ta hudu kenan ko. Summa ta'unu sanati 31 fi Rajab, sannan sai annobar da ta afku a shekara ta 131 a Rajab. Tun watan Rajab aka fara wannan annobar, washtadda fi Ramadan, amma ba ta tsananta ba sai da aka shiga watan Ramadan, kaga watanni uku kenan. Wa kana yu'sa fi sikkati al-mirbadi fi kulli yawmin 1000 janazati, a wani gari da ake ce masa sikkati al-mirbadi, sai da aka shaida kullun sai an rufe mutane 1000, sai an yi sallar gawa so 1000 a rana daya. Kuma tun watan Rajab har zuwa Ramadan, amma a Ramadan abin ya fi tsananta. Thumma khaffa fi Shawwal, sai akai sa'a da aka shiga watan Shawwal, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukaka abun, amma dai akwai. Kun ji ku? Wa kana bil kufati ta'un, sannan aka sake samun wata annoba a Kufa, Kufa ta Iraki, sanata 50, a shekara ta 50 an samu wannan. Wa fihi tuwfiya al-Mughira ibn Shu'ba, a wannan annobar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Isa al-Mughira ibn Shu'ba ya rasu. Hadha akhiru kalam al-Madaini, wannan karshen magana al-Imam al-Madaini ke. Kun ji wasu daga ciki. Ai al-Imam Ibn Hajar a cikin Bazlul Ma'un hatimarsa ita ce wannan, ya kawo wannan magana ta al-Madaini, sannan ya kawo maganar Ibn Qutaybah ad-Dinawari a cikin littafinsa al-Ma'arif, kamar yadda al-Imam an-Nawawi zai kawo a nan. Ai daga nan kuma sai ya saki linzamin sa, shi kuma ya ci gaba da faɗi har zuwa zamaninsa a ƙarni na 9 wajen shekara ta 840 da wani abu. Ibn Hajar ya rasu 851 ko, to har zuwa wannan lokacin ina jin ya rufe annobar da ta afku a shekara ta 844, haka ya kawo su wannan silsila a ƙarshen Bazlul Ma'un, shine khatimarsa. To Allah, Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiya. Ba a fatan ciwo, la'alla in an jarraba al'umma da shi ya zama rahamar da ake samu, kuma mutum ya zama bai same ta ba. Shi yasa ba a gayyatar musiba, a roƙi Allah ya kubuta, a roƙi Allah lafiya da zaman lafiya, shi ne abin da ya fi, kuma shi aka karantar da mu. Ciwo kuma idan ya zo, to ba gayyatar shi ake ba. Damuwa idan ta zo, ba a gayyatar ta. Abin da ake shi ne a jure, a maida al'amari zuwa ga Allah, sannan wannan bai hana a ɗau mataki na likitanci da kuma duk abin da Allah ya hore wa ɗan adam ya aikata wanda bai ci karo da shari'ar musulunci ba, domin fita daga wannan jarraba. Ba mu gama ba, za mu bar shi haka insha Allah, mun cinye lokacin kuma mun ƙara ma. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.